Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawo a cikin wannan shiri na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger kamar da Chadi. Wato taka zarabi ce na agogon Ghana. Ta cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yayin da aka shiga sabon shekara ta 2021, masana da kuma shugabannin addini na kira ga al'umma da ma gwamnatoci da ai karatun ta natsu domin kaucewa abubuwa da suka faru a shekarar 2020. Sannan kuma kamanta gaskiya da yin kafa-kafa da dukiyar jama'a ya so mu jawo wa Najeriya samun tallafin kudade daga bankin duniya domin gudanar da ayyukan raya ƙasa. Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba sai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Niger, Muhammad Bazoum, zai kara da tsohon shugaban Niger Muhammad Usman a zagayen zaben shugaban kasa na biyu da za a yi a watan Fabrairu, bisa ga sakamakon zaben zagayen farko da hukumar Sini ta sanar a yau Asabar. Bazoum shine kan gaba a sakamakon zaben da aka yi zagayen farko da kuri'u kashi 39.33 cikin 100, abinda ke nuni da cewa ya gaza samun kuri'u kashi 50 cikin 100 da ake bukata don cin zabe. Shi kuma Usman ya samu kuri'u kashi 17 cikin 100 a cewar hukumar zaben ta Sini. Ana sa ran sake yin zaben ranar 21 ga watan Fabrairu bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta tabbatar da sakamakon zaben zagaye na farko, kuma za ta saurari duk kurafe-kurafen da aka gabatar mata akan zaben. Shugaban Niger Muhammadu Isuhu zai sauka daga kan mulki bayan da yayi wa'adi biyu, kuma shine ake sa ran a karon farko a Niger zai jagoranci mika mulki ga wata gwamnati, wato tsakanin zababbin shugabannin kasa biyu a Niger. A yau Asabar, cibiyar da ke bin diddigin annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins da ke Amurka ta bada rahoton mutane sama da miliyan 84 suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a yawan masu cutar fiye da wata ƙasa, da mutum sama da miliyan 20 da suka kamu da cutar, kusan kashi 1 cikin 4 na waɗanda suka kamu da cutar a fadin duniya. India kuma ita ce ta biyu da adadi fiye da miliyan 10, daga nan sai kasar Brazil mai miliyan 7.7. Jami'an lafiya na Burtaniya na sake bude asibitocin jinyar gaggawa da aka gina a farkon lokacin da annobar ta fara, yayin da kasar ke kokarin shawo kan yaduwar sabon nau'in cutar ta coronavirus. Wata mai magana da yawun hukumar lafiya ta Burtaniya ta ce jami'an lafiya na shirin sake bude asibitocin Nightingale da ke birnin London idan bukatar hakan ta taso, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Dama sojoji ne suka bude asibitocin a wasu wurare a birnin, kuma a shirye jami'ai suke su bude su bayan da ba a yi amfani da su ba sosai a karon farko na annobar. Kasar Kazakhstan ta soke hukuncin kisa da ake yankewa a kasar, abinda ya sa yanzu aka dauki matakin dindindin na kawo ƙarshen hukuncin wanda aka dakatar kusan shekaru 20 da suka gabata a kasar mai mulkin kama karya da ke tsakiyar nahiyar Asiya, a cewar wata sanarwa da aka sanya a shafin yanar gizon shugaban kasar a yau Asabar. Sanarwar ta ce Kasim Jomart Tokoyev ya sanya hannu akan wata takardar doka ta soke hukuncin kisa. A shekarar 2003 ne aka dakatar da hukuncin kisa a Kazakhstan, amma kotuna sun ci gaba da yanke hukuncin akan wasu laifuffuka, ciki har da laifukan da ake yi wa kallon na ayyukan ta'addanci. Ruslan Kletbayev, wani dan bindiga wanda ya kashe 'yan sanda 8 da farar hula 2 a lokacin wani farmaki a birnin Almaty mafi girma a Kazakhstan a shekarar 2016, na daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shiga sabon shekara ta 2021, masana da kuma shugabannin addini na kira ga al'umma da ma gwamnatoci da ayi karatun ta natsu domin kaucewa abubuwa da suka faru a shekarar 2020. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da shi.
Yayin da yanzu ake ci gaba da shagulgulan shiga sabon shekara, masana da kuma shugabannin addini na kokira ne ga al'umma da ma gwamnati da a zauna aikatan tanatsu domin magance matsalolin da suka auku a shekarar ba ta 2020. Shekara ce ma da ba za a mance da ita ba sakamakon abubuwan bakin ciki da suka auku a cikinta, kama daga cutar corona, har-hare ƴan bindiga da kuma garkwala jama'a wanda yanzu ma ke hana al'umma bacci. Rabaran Philip Mekadofa, wani limamin addinin Kirista ne na cocin Ekwa a jihar Taraba, ya bayyana fatan da suke da shi a wannan sabon shekara.
Da farko dai sunana Reverend Philip Mekadofa, State Chairman Taken Ekwa, sa'annan leader na Southern Conference of United Methodist Church. Ina wa Allah godiya domin mun iske kanmu a shekara ta 2021 ta wurin alherin Ubangiji. Lalle kasanmu Najeriya tana dauke da matsaloli da dama dangane da ababen da sun shafi yanayin tsaro, rigingimu na Boko Haram, kidnapping da dai sauransu. Babban kira da nuna wa dukkan al'umman Najeriya na farko shine mu koma ga Ubangiji. Idan mun koma ga Ubangiji cikin addu'a da azumi, na ba da gaskiya shine mai wannan kasa zai ba mu mafita a cikin yanayi da muka iske kanmu a ciki a kasar Najeriya.
Da wai kuma limamin addinin zai ce ga shugabannin da ke jan ragaman mulkin kasar?
Sa'annan shugabanninmu kuma wanda Ubangiji Allah ya albarkace mu da su a kasar Najeriya, ina kira gare su duka da su ji tsoron Ubangiji, su yi aiki cikin adalci da gaskiya, su kamanta gaskiya cikin ayyukansu, su tabbatar da cewa alkawuran da suka ɗauka na kare dukiya da rayukan jama'a wannan ƙasa su tabbata sun yi shi. Su ma shugabannin ya kamata su koma ga Ubangiji wanda shine ya ɗora su a kan karagar mulki, domin ta wurin haka ne za su yi nasara a cikin aikin gudanar da mulkin kasar Najeriya.
Shi ma wannan shugaban kungiyar kawo fahimta juna tsakanin al'umma ta At-Takrib wanda cibiyar take Bauchi Yakubu ya ku gargaɗi ne da cewa.
Sunana Tahir Umar Suleiman, shugabana cibiyar kusanto da juna da haɗin kan al'umma At-Takrib Unity Foundation kenan. Abinda ya fi zamowa wajibi a kan shugabanni su fi kula da shi sama da komi shine harkar tsaro. Ya zama wajibi a kansu su duba su ga wasu matsaloli ne suka fuskanta, wasu gazawa ne ainihin ya dame su a shekarar da ta wuce, kuma su gano hanyar da za su yi su magance wannan gazawa din ko takaitawa din wurin ainihin ba da tsaro ma ɗan ƙasa. Ya zama wajibi mutanen ƙasa su zauna lafiya, ya zama wajibi mutanen ƙasa su zauna cikin aminci. To don haka in akwai abubuwan da suka gaza kuma akwai din, to ya zama wajibi a kansu su duba su ga cewa ta yaya za su yi su magance wannan, ba kawai su duba ba su aikata haka din. Wannan shine yake nuna cewa su shugabanni ne masu kishin ainihin talaka. Dangane da shi kuma talaka, shi ma abin da ya zama wajibi a kansa shine ya bada haɗin kai wurin samun wannan tsaro din, sannan duk hanyar da zai iya taimaka ma gwamnati wurin ta karfafi wannan tsaro din ya zama wajibi a kansa ya yi. Sannan mu yi ta ainihin abubuwan da suka dace, kamar yadda ya zama akwai nauyi da ya ɗora kan gwamnati, wanda kuma nauyin da ya ɗora kan gwamnati ya fi sauran nauyoyika ɗin yawa da girma da faɗi. To su ma talakawa akwai abin da ya ɗora a kansu, shine kamar yadda na faɗa su yi kokari su ba da haɗin kai yadda ya dace akan wannan al'amari.
Najeriya dai ƙasa ce da ke da arziki da ma'adinai, amfanin gona da kuma yawan jama'a. To sai dai kuma yanzu matsalar tsaro da ma shakuratin bangaro da ake zargin shugabannin ƙasar na yi da cewa suke mai da hannu agogo baya. Ko da yake ma a jawabinsa na sabon shekara shugaba Buhari ya kosabi layar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kamanta gaskiya da yin kafa-kafa da dukiyar jama'a ya soma jawo Najeriya samun tallafin kuɗaɗe daga Bankin Duniya domin gudanar da ayyukan raya ƙasa. Jihar Sokoto ce ta ɗaya inda ta samu tallafin kuɗi sama da naira biliyan 8,000. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Bisa ga gurin bunƙasa ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya, yasa Bankin Duniya ya shata musu tsarin gudanar da harkokin kuɗaɗe domin tabbatar da cewa gwamnatoci ba su yi almubazzaranci ba da dukiyar al'umma. Bisa hakan ne gwamnatin jihar Sokoto ta kafa wani kwamiti wanda ta dorawa alhakin kula da tsantsar gaskiya wajen kulawa da kashe kudaden gwamnati. Kuma hakan ya sa jihar ta zo ta daya a ma'aunin da bankin duniya ya amfani da shi wajen binciken ko gwamnatoci na bin wannan tsarin. Isa Bajanagala Danci shine kwamishinan yaɗa labarai a jihar Sokoto ya ce wannan ba karamin nasara bace ga jihar.
Dama bankin duniya ya alƙawarin ba da kuɗi ga jihar da ta yi hukumance kiyaye dokokin tafiyar da kuɗaɗen al'umma, wanda yake bisa ga wannan aka samu kyautar kuɗi daga bankin duniya zuwa sosun jihar Sokoto na naira miliyan 8 da miliyan 512. Wannan ba karamin nasara ba ce, kuma ba karamin ci gaba ba ne. Abinda naira biliyan 8 za su yi na ci gaba a jihar nan ba karami ba ne. Abinda yake an same shi ba ta hanyar haraji ba, ko ta hanyar wani allocation na gwamnatin tarayya ko wani abu.
Wani abu da ke yawo shi dukiyar gwamnatoci a Najeriya shine yadda ma'aikatan burgi suka cika jadawalin biyan albashin ma'aikata. Anan ma kwamitin ya yi aiki domin zaɓin wuraren da kuɗaɗen gwamnati ke tsiyayewa da sunan ma'aikatan da ba na gaskiya ba.
Ma'aikatar kuɗi ta samu ta zaƙulo kusan kuɗi naira miliyan 500 da ake wawurewa kayan ta yi wannan tantancewa ta ma'aikata, wanda yake wannan ƙari ne gwamnatin jihar ta samu domin ayyuka na musamman.
Dangane da abin da ya shafi cutar coronavirus kuwa, wadda adadin sabbin masu kamuwa da ita ƙaruwa yake yi akai-akai, gwamnatin jihar ta ƙudurci tashi tsaye wajen faɗakar da jama'a akan bin ƙa'idojin kaucewa kamuwa da cutar. Kudannan na daga cikin bayanan da aka gabatar a wurin taron majalisar zattarsuwa na ƙarshen shekara ta 2020, inda kwamishinoni suka yi bayani yadda shekara ta kaya a ma'aikatansu. To ko menene tasirin yin irin wannan bita ga tafiyar da ayyukan gwamnati? Dr. Rufai Shehu na Jami'ar Usman Danfodo da kenan Sokoto masani ne akan tattalin arzikin ƙasa.
Hakika wannan abu mai muhimmanci ne wanda gwamnati ta yi, saboda su waɗannan sektocin ko waɗannan ma'aikatan nan da gwamnati ke ribewin, ai ta hannunsu ne aka shirya kowane harakar tattalin arziki na ƙasa. Kowace sekta da kake gani tana da nata muhimmanci, tana da nata tasiri, da kuma nata contribution da take bayarwa wajen cimma burin gwamnati na samun mutane a kyakkyawan rayuwa, wanda muke kira standard of living, wanda kuma daman ta hanyoyinsu ne ake rarraba arzikin da ke shigowa ta jiha.
Masana sun bayar da shawarar cewa a bita irin wannan, duk bangaren da aka lura yana bukatar kulawa to ya dace a bashi kulawar da yake bukata, su kuma jama'a su bada goyon baya domin a gudu tare a tsira tare. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar matar VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma lokaci ne na shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da shiga sabuwar shekara, kuma barkamu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da mai martaba sabon sarkin Zazzau, wato sarki na 19, ambasada Ahmad Nuhu Gwamadi. To idan dangun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu, an dace wakilin a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samu tuntubar masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna da ke karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Dr. Salisu Bala, wanda ya fara da cewa:
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shi mai martaba Alhaji Ahmed Nuhu Bamalli, sabon sarkin Zazzau, Allah ya kara masa yarda, Allah ya kara masa basira ya ja kwanansa. Mutum ne wanda aka haife shi a Kwarbai cikin birnin Zaria ranar 8 ga watan Yuni na shekara ta 1966. Idan ka duba za ka ga bayan haihuwar shi da lokacin da aka yi wannan juyin mulki wanda ya tabbatar da gawan a matsayin shugaban kasa, an samu kwanaki 50 daidai.
Wato kwanaki 50 da a duniya aka yi wannan?
Aka yi wannan juyin mulki kafin nan daga baya kasar ta shiga wato yakin basasa. Wato shi babban ɗa ne ga wato Alhaji Nuhu Bamalli, wanda tsohon ambassador, tsohon ministan harkokin kasashen waje ne a shekarun baya. Shi kanshi mahaifin nasa an haife shi a shekara ta 1917, kuma ya rasu a ranar 25 ga watan 2 na shekara ta 2001. Kaga zuwa yanzu mahaifin nashi yana da shekara 19 kenan da rasuwa. Allah ya ji kansu gaba daya. Shi ambassador, wato mai martaba sarkin Zazo na yanzu, mutum ne wanda ya fara karatun shi karatu irin na makaranta allo, kuma ya sauke yayin karatun littattafai daidai gurgudu kafin ya zo ya shiga kasan kasar Zazo. Malamai an ce sun zo daga sassa daban-daban na duniya, daga Mali, daga sassa daban-daban dai na yammacin Afirka, har ake ce masa Zaria birnin ilimi. To yayi karatun allo, sannan ya karatun littattafai a hannun malamai da dama, kafin nan daga baya ya shiga karatun zamani, wato karatun boko. A wancan lokaci karatun shi yayi nisa har ya kai ga ya zama babban lauya, wanda yayi karatun shi ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ya kare a shekara ta 1989. Bai tsaya nan ba, bayan ya gama digirin shi na lauya, kuma an tabbatar mishi da zama cikakken lauya a shekara ta 1989. Sai ya wuce ya je ya karo karatu, yayi digiri na biyu, wato Masters a International Affairs and Diplomacy, shi ma din a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wato yayi wannan karatu a shekara ta 2002. Kaga shekara 18 kenan da suka wuce. Bayan nan da ya zamanto kwararre akan fannin harkokin kasashen waje da kuma abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewa ta jama'a daban-daban a cikin kasa, sai wuce ya je karatun shi na management, wato postgraduate diploma a management, a wani wata jami'a da ke Enugu, wato Enugu State University of Science and Technology. Wannan yayi ne a shekara ta 1998, kaga shekara 12 da suka wuce kenan. Bayan nan bai zauna nan ba, bayan ya gama samun karatuttukan shi da ake bukata a fannin da yake so ya kware a kai na bangaren ayyuka na yau da kullum da kuma aikin zamani da kuma hudda ta kasa da kasa, sai ya ci gaba da fadada karatun shi a kasashen getare, wato kasashen waje kenan. Ya zama kwararre, wato fellow, a bangaren abin da ya shafi conflict resolution, wato a wata jami'a da ake kira York University a shekara ta 2009. Wannan York University a Ingila take. So menene da menene ke jawo rikici tsakanin mutane mabambanta ko kabilu mabambanta ko mabiya addini daban-daban, ya kuma za a yi sulhunta al'umma? To a wannan fanni ya je postgraduate diploma a conflict resolution a wannan makaranta ta York University, sananniya ce a duniya, kuma tana daya daga cikin jami'o'i biyar na farko a duniya,
wato ilimin sulhu tsakanin mal'ummi.
Sannan bayan nan ya wuce ya je Oxford University, wanda ita ma ita tana daga cikin waɗanda aka fi ji da su a duniya gaba ɗaya, musamman a Ingila da sauran abubuwa makamantan waɗanda. Duk wani wanda kaga ya kware a fannin shi a duniya zaka ji yana tunkaho da ko dai yayi Harvard ko kuma yayi Oxford. To shi ya tafi Oxford University a inda ya karasa karatun shi na wani fanni da ya shafi zamantakewar al'umma a Oxford University a shekara ta 2015. To bayan nan ne ya je karanta General Management Program, mana yadda ake tafiyar da shugabanci da jagorantar al'umma a fadade a wancan lokaci. Shi yayi wannan a Harvard University, a Harvard Business School, shi ma kuma a shekara ta 2011. Kaga shekara kusan zan iya cewa tare kenan da suka gabata. Saboda haka in ka lura da kyau za ka ga tun daga lokacin da ya taso, tun da yana karami har ya zuwa lokacin da ya zama sarki, bai zauna ba, ko dai ana karatu ko dai ana aiki da sauran abubuwa makamantan waɗannan. So waɗannan su ne a takaicen takaitawa makarantun da ya yi kafin ya samu kanshi a matsayin wato mai faɗa a ji ta ɓangarori da dama, musamman ta ɓangaren abin da ya shafi daidaita al'umma, sulhu a tsakaninsu, tabbatar da adalci a cikin bainar jama'a da sauran abubuwa makamantan waɗannan.
Dokta, bai aikin gwamnati ba bayan wannan tarin karatutuka?
Ya yi ayyuka da dama. Misali idan ka duba za ka ga akwai NITEL, wato hukumar sadarwa ta ƙasa, a wannan lokaci ya yi aiki da ita, inda ya zamanto wato manaja mai kula da dukkan yankunan birane na bangaren abin da ya shafi MTEL. Wato MTEL din nan shugaban bangaren abin da ya shafi daukan aiki da kuma horar da ma'aikata a wancan lokaci. Wannan ya samu wannan tagomashi ne a lokacin da ya zamanto kwararre, aka ce ya zamanto bangaren wayar salula. Kasan a lokacin da wayar salula ta hannu tana wuya, to sai ya zamanto bangaren da yake kula da wayoyin salula na hannu shine shugaban wannan bangare gaba ɗaya na MTEL. To aikin da ya fara yi kenan a farko. Sannan ya zamanto babban director, ya zamanto kuma acting director a wani lokaci ta bangaren abin da ya shafi wato Nigerian Security and Printing and Minting Company, inda ake buga takardu na musamman kamar irin su license, kamar irin su abin da ya shafi. Wani company ne da gwamnatin tarayya ta kirkira, Nigerian Printing and Minting Company, wanda yana da alaka da babban bankin Najeriya na kasa a wancan lokaci. To a wani lokaci ya rike makamai guda biyu, yayi executive director sannan kuma yayi acting director a wannan babban company. Sannan bayan nan ya taba zama permanent commissioner, wato commissioner na dindindin ta bangaren abin da ya shafi Kaduna State Independent Electoral wato commission, ma'ana wato hukumar zabe mai zaman kanta. Wato ya zama permanent commissioner a wannan lokaci a shekara ta 2015 a wannan lokaci zuwa shekara ta 2017. To bayan nan ne aka ga kwarewar shi da kuma ficen da yayi da kuma yanayin yadda ya gaji mahaifin shi ta bangaren abin da ya shafi ilimin addini da kuma ilimin zamani, sai aka masa sarauta ta gidansu wato magajin garin Zazzau a wancan lokaci. Sannan bayan nan ne yana kan wannan matsayi ne ya zama babban ambassador a kasar Thailand, wanda ya hada da yankin Myanmar din nan da sauransu. Wannan ya tabbata saboda irin gudunmuwar da yake badawa a zahirance da kuma a badanance ta bangaren abin da ya shafi hudda da jama'a na kusa da shi da waɗanda suke ma nesa da shi. Shi mafi yawancin lokuta za ka ga al'amarin shi yana da ban mamaki, saboda wasu za ka ga cewa idan sun kai wani babban matsayi za ka ga cewa ƴan tsararren mutane ne kawai suke mu'amala da shi. Amma shi sarki na yanzu yana daga cikin abin da yake ba mutane mamaki cewa baya da mantuwa. Idan ka taɓa yin aji ɗaya da shi a primary ko secondary ko kun haɗa aji ko kun haɗa wani course a jami'a, to bai mantawa da kai. Za ka ga sunanka nan ya sani, kuma yana bincike ga ina ne wannan nan yake. Sannan musamman ma lokacin da ya zama sarki a ranar 7 ga watan Oktoba din nan na shekara ta 2020 din nan, ya zamanto ya bude kofar shi, yace duk jama'ar da ya sani da waɗanda ma suka san shi bai son su ba, kofar shi a bude take su zo su kawo shawarwarin yadda za a ciyar da wannan masarauta gaba. To yana daga cikin ayyukan da ya yi a takaice kamar yadda na bada bayani a yanzu.
Wato yana can yana matsayin jakada a Thailand da kuma wato waccan ƙasa da aka ce ya hada guda biyu na Myanmar, sai kuma aka bashi ya samu wannan sarauta. Wato yana kan kujerar ambassador ne ya samu wannan kujerar.
To wasu sun ce abin da ke faruwa shine ya ma sauka daga ambassador din, amma kuma ya ci gaba da harkokin shi na businesses, wato harkokin shi na kasuwanci tsakanin shi. Ya kan je China, ya kan je Thailand din, ya kan je wasu kasashe daban-daban, saboda yana daga cikin ɗabi'unsa baya son ya dogara da aikin gwamnati. To shi yasa bayan ya sauka daga kan wato baya dai kasar, aka dauko shi kamar yadda ya faru ga wasu sarakuna a kasar, ka dauko shi zama to daga cikin yan takara da aka lissafa har ya zama sarki a wannan 7 ga watan Oktoba din da nake magana.
Yanzu akwai wani abu da sabon sarki yayi wanda za a fara kallo a matsayin sabon sarki, kamar yadda ka buga misali da maganar bude kofa ga al'umma da sauran waɗanda aka taɓa yin aji.
Yana daga cikin abubuwan da yayi na farko shine jawo jama'ar sauran gidajen sarauta. Kaga shi kusan za a iya cewa gidansu bai karbi sarautar Zazzau ba tsawon shekara 100 da suka gabata. So shi ne yanzu ya zamanto sarki daga gidan sarautar Mallawa. To ganin wannan sai babban abin da ya fara yi shine ya jawo mutanen da ke sauran gidajen sarautun, da waɗanda suka dade ma suna yi, da waɗanda suka dade ma ba su yi ba, duk ya jawo su. Sarki da ba a yin sarki sai guda daya, ba a yin sarki biyu, ba a yin sarki uku, sarki ɗaya ne a masarauta. In ba ka manta ba, akwai manya-manyan
da suka zo suka masa mubaya wadanda suna daga cikin waɗannan gidaje sanannu ko in ce fitattu ka wasu ma sun shiga cikin yan takara zan baka misali kamar Alhaji Manar Jafaru ya zo yayi mubaya duk da dai cewa ana tunanin kamar shine ma zai zama sarki kuma yana daga cikin waɗanda suke neman wannan kujera amma duk da haka ya kaskantar da kanshi ya aje abu a mahallinsa yadda da kaddara ya je yayi mubaya ma wannan sarki to wannan yana daya daga cikin abu muhimmanci gaba da ya jawo masarautar Zazzau tun kafin ma a ce tafiya ta nisa bayan nan kuma ya samu karbuwa a sauran masarautu saboda idan ka lura da kyau zaka ga ai yayi rangadi ya je har fada sarkin musulmi ya je wurare daban-daban ya je Kano da sauransu
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyi masu alaka da wannan wato game da gidajen sarautar Zazzau Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara sai kuma injiniyanmu na yanzu Haili Hailu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta nada tsohon kocin Tottenham da Southampton Mauricio Pochettino a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta. Pochettino dan kasar Argentina mai shekaru 48 ya maye gurbin Thomas Tuchel inda ya rattaba hannu a kwantaragin da zai karkare a ranar 30 ga watan Yuni shekara ta 2022 tare da zaɓin ƙarin shekara ɗaya. Pochettino ya yi zama ɗan wasan kungiyar ta PSG tsakanin shekarun 2001 da 2003 yana kuma zaune ne ba aiki tun sa'ar da ya raba gari da Tottenham a watan Nuwamban shekara ta 2019. Ko bayan kocin kuma kungiyar ta PSG tana zaurarin samun aron ɗan wasan Tottenham Dele Alli wanda ya fara buga wasan Premier karkashin Pochettino. Yanzu haka kungiyar ta PSG tana ta uku ne a teburin gasar Ligue 1 ta kasar. A yayin da take shirin karawa da Barcelona ta kasar Spain a zagayen 16 na gasar zakarun Turai a watan Fabrairu. A kungiyar ta Tottenham kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Jose Mourinho ya bayyana bacin ransa akan halayyar wasu 'yan wasansa uku da suka taka dokokin coronavirus ta hanyar halartar shagalin bikin Kirsimeti. Wani hoto da aka wallafa a shafin sadarwa na Facebook ya nuna 'yan wasan kungiyar Eric Lamela da Sergio Reguilon da kuma Giovanni Lo Celso a wurin wani shagalin biki. Kungiyar mata Tottenham ta fitar da sanarwa tana Allah wadai da halayyar inda tace kuma za ta dauki matakin da ya dace. Dan wasan tsakiya na kungiyar Barcelona ta kasar Spain Philip Coutinho zai tafi jinyar rauni da ake sa ran zai kwashe tsawon watanni uku bai buga wasa ba. An yi wa dan wasan dan kasar Brazil mai shekaru 28 tiyata ne a gwiwar kafarsa bayan da ya fita yana dingishi a wasan da Barcelona ta yi kunnin doki da Eibar da ci 1-1 a ranar Talatar da ta gabata. Coutinho wanda ya kwashe tsawon kakar wasanni da ta gabata a kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus a zaman aro ya bugawa Barcelona wasanni 14 a wannan kakar wasannin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaidan Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum zai kara da tsohon shugaban Niger Mohamed Usman a zagayen zaben shugaban kasa na biyu da za a yi a watan Fabrairu bisa ga sakamakon zaben zagayen farko da hukumar Sani ta sanar a yau Asabar. Cibiyar da ke ban diddigin annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins da ke Amurka ta ba da rahoton mutane sama da miliyan 84 suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya a yau Asabar. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a yawan masu cutar fiye da wata ƙasa da mutum sama da miliyan 20 da suka kamu da cutar. Kusan kashi ɗaya cikin hudu na waɗanda suka kamu da cutar a duniya. India kuma ita ce ta biyu da adadi fiye da miliyan 10 daga nan sai ƙasar Brazil mai miliyan 7.7.
Madalla, to kafin mu sallama muna taya babban sakatare a ma'aikatar raya karkara ta jihar Sokoto Malami Ladan akan aure da 'ya'yansa biyu Khadija Malami Ladan da Fatima Malami Ladan wanda za a yi gobe Lahadi 3 ga watan Janairu shekarar 2021 a Sokoto. To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ya sa madadin Maryam Dauda da tsakiya da gabatarwa, sai kuma Hailu Haili Ebad Umarni. Ni Adi Zakari ke cewa ku ta gajiya ma assalamu.